ce wutire. Allah ya sanya sallar wutirin gare ku, kwa iya yi tun daga sanda kwai sallar isha har izuwa a ce alfijir ya fito. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka rawaito a wannan babin daga Abi Huraira da Abdullahi ibn Amr ibn al-As da Buraidata da Abi Basrat al-Ghifari da sahibin manzo sallallahu alaihi wasallam. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Harija ibn Huzafata hadisi ne garibi, ba mu san shi ba sai ko daga hadisin Yazid ibn Abi Habibi. Hakika wasu daga malaman hadisi sun yi dimuwa a wajen wannan hadisin. Yace daga Abdullahi ibn Rashid al-Zuraki wannan dimuwa ne a wannan hadisin. Abu Basrat al-Ghifari da aka ambata a hadisin nan sunansa Humayl ibn Basrata. Wasu suka ce a sunansa Jamil ibn Basrata, amma a ce Jamil din bai daidai bane, ya zama kenan me aka samu, tasifi ne aka samu ko taharifi? Irin wannan musahafi ne ko muharrafi? Humailu, me suna Humailu? A ce a ba Humailu bane, Jamilu ne. Ha inda yake ba shi da dugo a ƙasa ai masa dugo, kuma da yake da ramma a mai da shi da wato da fata. An samu tasifi ne ko taharifi? Taharifi ne. Menene taharifi, menene tasifi? Shi ne wasali a sauya shi, tasifi kuma a sauya harafi kansa. To wannan duk ya zo a wannan hadisin, shi yasa musahafi ne kuma muharrafi. Musahafi ne an sauya wasali, kuma muharrafi ne wato musahafi ne an sauya harafi, kuma muharrafi ne an sauya wasali. Ibnu Hijjata yana cewa hal man yafi wa yaqi in sahafu azali wa harafu wa taubil kalmi fil kalimi. Kaga misalin yafi da yaqi, wannan shine taharifi. Fa aka mai da ita kafi, fa ce aka mai da ita kan mai ruwa, to an samu tasifi kenan. Wa harafu wa taubil kalmi fil kalimi, wannan kuma an samu taharifi. To amma duk wannan yazo a wannan suna. In an ce Humailu ne amma aka ce Jamilu, to an samu taharifi kuma an samu tasifi. To Abu Basrat al-Ghifari da aka ambata a wannan hadisin ko wani mutum ne daban, ba wanda yake yo ruwaya daga Abi Zarri, dan uwan Abi Zarri ne. Wato akwai wani Abu Basrat al-Ghifari daban banda Abu Basrat al-Ghifari da aka ambata a wannan hadisin. Shi yasa masu suna Abu Basrat al-Ghifari guda biyu ne, dukkan su kabilar su daya, dukkan su daga Banu Ghifari ne, amma daya wanda ba shi zo a wannan hadisin ba, shi yafi kusa da Abu Zarr al-Ghifari, sahabin Annabi din nan babba. Babin wannan babi ne abinda yazo cewa sallar wutiri fa ba wajiba bace, ko da aka faɗi matsayinta, amma ba wai an ce wajiba ce ba. Ya karɓa daga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya ce wutiri ba wajibi ba ne kamar sallar ku ta farilla, sai dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta shi. Manzon Allah kuma ya ce Allah wutiri makadaici ne yana son wannan sallah ta wutiri. Shi yasa ya ku makarantan Qur'ani ku kula da yin wutiri, ku kula da yin wutiri. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisi da yazo a wannan babin daga Abdullahi ibn Umara da Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi ibn Abbas. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisi na Sayyidina Ali hadisi ne wanda yake kyakkyawa. wato Nasa'i ya ruwaito shi, Hakim ya ce hadisi ne ingantacce. Wannan hadisi kamar radi ne akan Hanafiyawa da wasu masu fahimta irin tasu da suke daukan cewa wuturi wajibi ne. Su a wajen a masabar Abu Hanifa wuturi wajibi ne. A cikin manyan malamai na musulunci ba wanda ya fi ƙarfafa maganar wuturi irin Abu Hanifa. Abu Hanifa ya ƙarfafa maganar wuturi. Warawa Sufyanu Sauri. Sufyanu Sauri ya ruwaito da shi da waninsa daga Abin Saga, daga Asim ibn Ramrata, daga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya ce wuturi ba wajibi ba ne kamar sifar sallah wadda take ta farilla. Sai dai sunna ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ta. Wannan ruwayar wato ta Sufyanu Sauri ta fi inganci daga hadisin Abubakar ibn Ayyash. Abubakar ibn Ayyash din nan shi ne wanda ya fi shura da sunan Shu'batu, makaranci mai yin ruwaya daga Asim, wato abokin ruwayar Hafsu ne. Wa amma Abubakarin wa Asimu nismuhu fa Shu'batu rawihi al-mufarradu afrala mubarizu afrala wa zaka ibn Ayyashin Abubakarin rira wa Hafsun wa bil itqani kana mufarrala, yanda Shadabi yake fada a Hirzul Amani. To Mansur ibn al-Mu'tamir ya ruwaito hadisin nan daga Abi Isaka kamar ruwayar Abubakar ibn Ayyash. Babu abin da yazo game da kin yin bacci kafin mutun ya wuturi, cewa an fi so mutun ya fara yin wuturi kafin ya yi bacci. Ya karba daga Abi Huraira. Abi Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni cewa irin ga yin wuturi kafin in bacci. Isa ibn Abi Azzata ya ce Shabi ya kasance yana yin wuturi tun da farko-farkon dare, sannan yayi bacci, wato yin isha ba a dadewa yake wuturi. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin na cewa ya fi kyau mutum ya fara yin wuturi tun da wuri ba ya bari sai can dare ba, daga Abu Dharr al-Ghifari. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Abi Huraira hadisi ne kyakkyawa amma garibi ne ta wannan fuskar. Shi Abu Huraira akwai wani hadisi ma da aka ruwaito daga gare shi wanda Buhari da Muslim da wani su suka ruwaito, inda yake cewa masoyina badadina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi min wasiya da wasu abubuwa guda uku. Abu na farko da ya yi min wasiya da shi shine cewa a duk wata in azumin kwana uku. Abu na biyu kuma ya yi min wasiya cewa kullun da walaha ringa raka'a biyu, ringa yin sallar walaha raka'a biyu. Abu na uku kuma da ya yi min wasiya shine kafin in bacci in tabbata na yi wuturi, kafin a ce zan kwanta bacci to in tabbata na yi wuturi. Abu Sauri al-Azdi da aka faɗa a isnadin nan sunan Sabib ibn Abi Mulaikata. Hakika wasu mutane daga malamai sun zabi tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suke bayan su, sun zabi cewa kada mutum ya ce zai bacci sai yayi wuturi. An ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce min ahirin layli, wanda a cikin ku yake jin tsoron ba zai farka ba da daddare to ya wuturi tun farkon dare. Wanda kuma yake sa rai a cikin ku cewa zai samu tashi a ƙarshen dare to wannan gwamma ya ba wuturin ya yi can da ƙarshen daren. Domin karatun da ake na Ƙur'ani a ƙarshen dare tana samun halartar mala'iku da yawa, gwargwadon yanda mala'iku kuma suka halarci ibadarka, gwargwadon haka za su yi ma shaida a wajen Allah a ranar alkiyama. An san ko mala'iku bayi ne masu girma a wajen Allah. Wa qalu ta'azzar rahman walada subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malu. To ya wannan yin sallar wutiri da ƙarshen dare yafi ko karatun Qur'ani ƙarshen dare yafi? Nan Tirmidhi ya kawo isnadin hadisin da ya gabata ne. To babu abin da yazo cewa wutiri ko ayi farkon dare ko ayi ƙarshe. Masruku ya tambayi Aisha daga sifar wutarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha ta ce ba san da manzon Allah bai wutiri ba da daddare. Wani lokacin yana wutiri farkon dare, wani lokacin sai tsakiyar dare, wa ahirahu wani lokacin sai ƙarshen dare. Amma dai daga ƙarshen lamarinsa ya fi yin wutiri, wutirin nasa sai ƙarshen dare yake yi. Abu Isa Tirmidhi ya ce Abu Hasinin da aka faɗa a isnadin nan sunansa Usman ibn Asim al-Asadi. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Sayyidina Ali da Jabir ibn Abdullahi da Abi Mas'ud al-Ansari da kuma Abi Qatada. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Aisha hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Shi ne maganar da mafi wasu daga cikin malamai suka zaɓa cewa a ringa yin wutiri a ƙarshen dare. To babu maja'a, babu abin da ya zo cewa a yi wutiri da raka'a bakwai. Ya karɓi daga Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salama ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da farko yana yin sallah dare raka'a 13 ƙarshen su wutiri, yayin da manzo Allah ya fara manyanta ya zama jikinsa ƙarfin bai kai kamar farko ba, sai ya koma yana yin wutiri da raka'a 7. Wato yana yin sallah raka'a 7 da daddaren. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Sayyidatuna Aisha. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan da Ummu Salama ta ruwaito hadisi ne kyakkyawa. Hakika an ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin sallar dare wato tare da wutiri raka'a 13. An ruwaito ya yi ma 11, an yi ruwaito ya yi 9, an ruwaito ya yi raka'a 7, an ruwaito ya yi raka'a 5, an ruwaito ma ya yi raka'a 3, an ruwaito ma ya yi raka'a 1 tak. Isaku ibn Ibrahim ya ce wato Isaku ibn Rahawai. Abinda ake nufi da abinda aka ruwaito cewa manzon Allah yana yin wutiri raka'a 13. Ibn Rahawai ya ce abinda ake nufi da shi cewa manzon Allah ya kasance yana yin sallah da daddare raka'a 13 tare da wutiri. Aka dangana sallar daren izuwa wutiri. Ya ruwaito hadisi a cikin wannan shi Isaku ibn Rahawai daga Aisha. Ya kafa hujja da abinda aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya ce ku kula da yin sallah da daddare, ya kuma dauka Qur'ani. Ya ce abinda ake nufi da autiru ku tsayuwar dare, yana cewa ai tsayuwar dare ta fi ƙarfi, neman ayita ya fi ƙarfi ga wanda suke maɗabuta Qur'ani. To babu maja a filutar bi hamsin. babu abin da yazo gaba da cewa ana yin wuturi raka'a biyar. Ya karɓi daga Aisha, ƙalat Aisha ta ce sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare ta kasance raka'a 13. Yana yin wuturi a cikin 13 nan da raka'a biyar. Raka'a 8 su daban-daban yake yin su, raka'a biyu ya sallama, raka'a biyu ya sallama, raka'a biyu ya sallama. Amma wannan guda biyar ɗin in ya tashi gaba ɗaya yake yin su, baya zama a cikin wani abu daga cikin su sai a ƙarshen. Idan mai kiran sallah ya kiran sallah sai kuma manzon Allah ya tashi ya salla raka'a biyu sauƙaƙa. Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Abi Ayyub Al-Ansari. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan da Aisha ta ruwaito hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Hakika wasu malaman sun ga tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda ma suka zo daga baya sun ga cewa ayi wuturi da raka'a biyar. Suka ce kai ya ce zai zauna a wani abu daga raka'a biyar din nan sai a ƙarshe. Haka aka ruwaito daga Zaid ibn Sabit, ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Isa Tirmidhi yace na tambaye Abu Mus'ab al-Madani daga wannan hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wuturi da raka'a da raka'o'i 9 ko da raka'o'i 7. Nace a meye ma'ana yana yin wuturi da raka'a 9 ko yana yin wuturi da raka'a 7? Yace a ma'ana kaka dauka in ya tashi raka'a 9 yake gaba ɗaya ya sallama 1 ko raka'a 7 yake ya sallama 1. A'a, in yi raka'a biyu ya sallama, in yi raka'a biyu ya sallama, ya wuturi a ƙarshe da raka'a 1. Wannan wato shine fahimtar malaman Madina, shine yanda su suka ruwaito. Shi yasa masaba mu ma aka ce ai sallah, ai raka'a biyu, ai sallama, ai raka'a biyu, ai sallama. To nan da sai mu tashi kan hadisi na 460 ko haddasana Hannadu ba ma ja filotul bis din kashi. Su kuwa da Abu Yusuf da Muhammad ibn al-Hasan al-Majdani Abu Hanifa suka ce in inuwar komai ta kai kamar tsawansa, wagacin la'asar yayi, kamar yadda sauran masabobi suka tafi a kai kenan. To anan sai malamai da yawa na masaba suka ba da fatuwa da zancen su Abu Yusuf din da kuma Muhammad ibn al-Hasan, suka kyale maganar Abu Hanifa. Haka nan kuma game da sallar Isha, cewa sallar Isha da zarar shafaki ja ya buya wakacinta yayi, suka ba da fatuwa ma da zancen Abu Yusuf da Muhammad ibn al-Hasan a cikin ya halatta ayi aqadin muzara, wannan da gona, wannan da aiki, ay yarjejeniya cewa ay noman in ya so abinda aka samu a raba, saboda wannan ya fi maslaha ga mutane. Akan samu kasa da yawa, wanda ya mallaki gonar ba zai iya nomawa ba, shi kuma wanda yake zai iya noman ba kasar da zai noma. To sannan an ce muzara'an nan bata halatta ba, sai ya zama duk gaba daya an musu asara, shi mai gona bai iya noma ba, ba zai iya noma ba, akwai abin da yake gabansa, shi kuma wanda ya iya noma bai da kasar nomawa. Daga an ce muzara'a bata halatta ba kenan, an jefa su cikin garare duk sun yi asara. Amma an ce ta halatta shikenan, sai wannan yayi aiki, wannan da gonarsa zai samu abin da ya samu, wannan da aikinsa zai samu abin da ya samu. Littattafan malaman Hanafiyawa cike take da irin wannan, kamar a masaba mu ma muzara'a ta halatta, amma abu ɗaya da bai halatta ba shine a ce aiki da iri masalan daga waje ɗaya, shi kuma wannan da gona kawai. To wannan ne mu a masaban mu ba za ta sabu ba, sai dai irin ma a raba, a hanya zama wannan da gona, wannan da aiki, amma irin tsakaninsu, ko shi mai gona ya zama zai ba da irin, shi wannan aiki ne nasa. an sani wato ita kanta darajar irin tana bambanta. Yanzu kamar mu nan galibi noman mu ai irin ba wata wuya ce da shi cancan ba, amma idan mutum ya musamman ya fara kudu sai ya tadda inda yake irin kansa wani jidali ne babba. Yanzu kamar gurin da suke noman doya, irin doya daraja ce da shi, ba kamar irin dawa ko irin masara ba, irin doya wata daraja ce da shi. Sai kaga kudin da ake kashewa akan irin doya ba kadan ba, wani abu ne umda. Dan wani ma abin da yake tunani shi game da noman ina zai sami irin, abin da yafi tsone masa ido game da aikin ina ma zai sami irin. To wakutubum littattafan su cike yake da wannan, ba sai an tsaya kawo abin da suka cicciro a wannan ba. Haka magana take ma a masabar Imam Shafi'i, Allah ta'ala ya ji kansa, wato ya zo a minhaj, minhaju na Nawawi. Minhaju littafi ne da Imam Muhyiddin Nawawi ya a masabar Imam Shafi'i. Sai zamo daga baya kamar ya karbe wa madalla ta tafi masaba shuhura, ya zama wanda suka tsaya suka yi masa hidima a masaba ma sun fewa fiye da duk wani littafi na masaba. Gashi na an yi littattafai da yawa na sharhin sa, irin su Bughyatul Minhaj, Bughyatul Muhtaj, sai Nihayatul Muhtaj, duk sharhohi ne na Minhajun Nawawi din nan. Da shi da waninsa a babin gado cewa asalin masabar Imam Shafi'i cewa ba za a ba da gado ba ga 'yan uwa na wajen uwa ko sauran wanda yake ta wajen uwa ne suka haɗu da mamaci kamar ammi li ummi da makamantansu. Hakika malaman ƙarshe sun ba da fatuwa lokacin da ya zama baitul mali ba a tsare yake ba, cewa a ba su gado kamar yadda yake mu ma a masabanmu akwai nakali da wannan. Malaman Bagadada Malikawa haka suka ciro, shi yasa an duba Irshadus Salik na Askar, wato Ibn Askar za a ga wawar rasal mutaakhiruna bihima. Malaman masaba na karshe sun ce a iya ba da gado da raddu ko da rahimu, a ba da gado da raddu. In ga zama magajin magada ba za su iya cinye dukiya ba, cewa sai a dawo a sake raba musu abin da ya saura. Ya fi a kai baitul mali wanda masu kula da baitul malin a maimakon ya zama suna aiki don ci gaban musulmi ko musulunci, banna kawai suke kara rusa rayuwar musulmin, suke kara rusa musuluncin suke. To da kai wannan ba gara a raba waɗannan ba, gara a mayan musu. Ya mutu ya bar yassa da ɗansa masalan, gashi ta yi ma ya zama ya bar dukiya mai yawa, ba wani magaji sai su. To a ce za a ba su sulsanin kawai yadda nisbi, yadda da sudusi, ai gomma ragowar ma a dawo a raba musu kawai, a dawo a raba musu kawai da akai wani baitul mali. To amma malaman magarib su galibi dai su tafi akan cewa ba a ba su gado, ba a ba zaul arhamin gado, ba kuma a yin gado da raddu. To abinda zamani ya kawo, abinda kuma waje ya kawo, ba kawai a bada fatuwa haka cewa ai malamai sun faɗa ba. Me yiwa idan da su ma suna wajen da za a bada fatuwar, waccan fatuwar ta su ta farko ba ita za su bayar ba. An sha faɗin ƙaulin nan, baitin nan da yake cewa lauka adal yauma halilun baddala mura'iyan dawari'an wa amala. Halilu ibn Isaka, shi Halilu ibn Isaka mai motar sarda a ce yau din nan yana nan, a wayansu guraren da yawa abinda ya faɗa ba haka zai faɗa ba a yanzu, saboda duban zamani ya sauya ko kuma waje ya sauya. To alhamdulillah akwai tambaya ne wanda suke aikin dukiyar zakar, ai su ne ma aka ce a gabatar ma da su akan kowa. Yau baka gabatar da su baka ba su su raba wani, ba su da abin da za su yi, ko ka ce su tara ba su da abin da za su yi, ya kake so ai? to waɗanda suke karkashin mutum ai ba inda aka ce ba za a ba su ba in dai ba kirara aka yi da su ba in an yi akadin kirara ne amma an ka dauke su suna aiki a kantinka ko a shagonka kana biyan su sannan kuma ka tashi fidda zakka ai su ma su ne a haƙu da ka fara ba su ma a ciki ehin su ne ma a haƙu da ka fara ba su a ciki ehin ko da ba sa fi mahimma a wajen nema amma kanjo zaka ba su ba ai ka ƙara ita shari'a ai koyaushe tana nuna tana neman abinda za a ƙara ƙarfafawa mutum akan abinda ya sa gaba al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minir ra'if wannan kana ba shi daga ciki ya ƙara zabura ma akan nema ya za a yi atara to Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kace akwai wata kisa daga baya ko kuma Allah ya yi tunda dukkaninsu mukallafai ne yanda aka aiko zuwa ga mutane an yo aike ga aljanu amma su manzannin nasu daga mutane ne daga mutane ne suke karba ba aiko manzo daga cikin su ba amma daga mutane ne suke isarwa zuwa ga ya ma'asharal jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum an fada wannan a gurare a cikin qur'ani imam malik yake cewa wannan magana daidai ne amma fa dole a ringa kaffar a cikin ta yace abin gudu a ciki kada a wayi gari wata mace wadda take musulma mutun ce musulma ta zo da ciki ace ke kuma daga ina ba aure ta ce ai ta yi aure ne da wani aljani haka ba gani za a yi ba sai abin ya bayu zuwa fitina aje da kawo aljani to wa zai kawo al innahu yarikum huwa qabiluhum min haythu la tarawnahu yasa yace magana ce da ya kamata dole ai kaffa kaffa a ciki amma dai ba cewa haka yi ai ba bai halatta ba to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babun abin da yazo game da yin wuturi da rakawoyi uku cewa ai wuturi da raka uku wuturi bi salasin babun abin da yazo game da yin wuturi da raka uku ya ta bar ga sayyidina ali ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wuturi da rakawoyi uku yana karatu a cikin rakawoyi ukun nan da surori guda tara daga mufassalu gajerun surori na qur'ani kowace raka'a sai ya karanta sura uku a cikinta ta ƙarshen da yana shine qul huwallahu ahad sura ta ƙarshe da yake karantawa a cikin su ita ce qul huwallahu ahad yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Imran ibn Husayn da Aisha da Abdullahi ibn Abbas da Abi Ayyuba da Abdurrahman ibn Auza ya karba daga Ubayy ibn Ka'ab an ruwaito kuma daga Abdurrahman ibn Auza daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mursali wa haka wasu suka ruwaito shi ba sa mace wa Abdurrahman ibn Abza ya karba hadisin ne daga Ubayyu ba wasu a cikin marwaita sun ce daga Abdurrahman ibn Abza an Ubayyu daga Ubayyu ibn Ka'ab Abu Isa Tirmidhi ya ce haƙiƙa wasu malamai sun tafi tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da malaman da suka zo daga baya zuwa cewa ayi wuturi da raka'a uku sun ga cewa mutum ya yi wuturi da raka'a uku Sufyanu yace, Sufyanu Sauri yace, a wutar ta biya musu, in ka ga dama kai wuturi da raka'a biyar, in ka ga dama kai wuturi da raka'a uku, in ka ga dama sai kai wuturi da raka'a ɗaya. Sufyanu yace, ni abinda na fi so shi ne in yi wuturi da raka'a uku. Shi ne abinda Abdullahi ibn Mubarak ya tafi a kai cewa a yi wuturi da raka'a uku da malaman Kufa. Wato hadisin da ya gabata shi Tirmidhi bai faɗi hukuncinsa ba, hadisi ne wanda yake ra'ifi, yanda Imam Ahmad ya ruwaito kuma shi wannan hadisin, wato cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wuturi da raka'a uku, yana karanta surori tara, wato a raka'a ta farko yana karanta alhakumut takasu da inna anzalnahu da iza zulilatil ardh, a raka'a ta biyu kuma ya karanta wal asri da iza jaa nasrullah da inna adainaka, raka'a ta uku kuma ya karanta qul ya ayyuhal kafirun da tabbada da abi lahabin da kuma qul huwallahu ahad. Haka Imam Ahmad ya ruwaito hadisin dai, wato ana ganin yana da rauni saboda shi Harisul Hamdani da ya zo a isnadin ya gabata gare mu a baya cewa Haris wasu suna ganin rauninsa, amma wasu malaman suna ganin cewa rauninsa bai kai irin wanda za a ce za a kyale hadisinsa kwata-kwata ba. Akwai malamin da ya yi littafi musamman a game da shi, Albahis an ilalit da'ani fil Haris. To sai wannan hadisin kuma wanda yake a zahirinsa makaɗo'i ne domin iyakarsa Muhammad ibn Sirin, to amma shi kuma ya ce kanu yutruna bi hamsin, tabi'i in ya ce kanu yaf'aluna kaza me ya yi hukuncin wannan. Bayan Suyudi ya kawo cewa idan sahabi ya ce kunna naf'alu kaza ko kana nasu yumaruna bi kaza, za a ɗauka cewa hadisi ne marfu'i, to ya ce wa kullu haza wa kullu za an tabi'i mursalu la rabi'in jazman lahum wal awwalu sahafihin nawawiyul waqafa wal farqu wal farqu bayyinun kama la yahfa. Ashe kenan wannan sai ya zama hukuncin sa hukuncin hadisi mursali, hukuncin hadisi wanda yake marfu'i amma kuma mursali, ba a faɗi na sama da tabi'in ba. Muhammad ibn Sirin da ya ruwaito tabi'i ne, yayi wafati hijira na da shekara 110, hijira ta 110 ya wafati da shida sanul basari tsakanin su yan kwanuka ne a wafatin, da hijira ta 110 suka yi wafati. To Muhammad ibn Sirin ne yace sun kasance suna yin wuturi da raka'o'i biyar, suna yin wuturi kuma da raka'a uku, suna yin wuturi kuma da raka'a ɗaya, suna ganin kowanne daga ciki suka yi yayi kyau, yayi daidai. Babin abinda ya zo a cikin ayi wuturi da raka'a ɗaya ma kawai, cewa raka'a ɗaya ma ta isa wuturi. Na tambayi Abdullahi ibn Umara na ce da shi, na tsawaita a raka'a ta ilfajiri? Ya ce sai Abdullahi ibn Umara ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana sallah, ya kasance yana yin sallah da daddare, raka'a biyu ya sallama, raka'a biyu ya sallama, a ƙarshe in ya gama sai ya wuturi da raka'a ɗaya. Ya kasance yana sallata raka'a ta ilfajiri alhali kamar ba kiran sallah wato a kunnensa, wato ana kiran sallah yake yin su kuma ya sauƙaƙa su, yani yu hafifu, yana nufin yana sauƙaƙawa, wato baya tsawaita su, shi yasa aka ce raka'a ta alfajiri an fi son a takaita su. Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da aka rawaito a wannan babin daga Aisha da Jabir ibn Abdullahi da Farl ibn Abbas wan sayyidina Abdullahi ibn Abbas wa Abi Ayyub da Abu Ayyub al-Ansari da Abdullahi ibn Abbas. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin na Abdullahi ibn Umara hadisi ne kyakkyawa ingantacce, Buhari da Muslim da wani su duk sun ruwaito shi. ana yin aiki da wannan hadisin gurin wasu daga malamai daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai, sun ga cewa mutum ya rabe tsakanin rakawoyi guda biyu da ta uku, kuma ya sanya ita ta ƙarshen guda ɗaya ita ce wutarin nasa. Akan wannan ƙaulin ne Imam Malik yake da Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Imam Isaku ibn Rahawai. Babu abin da ya zo game da abin da ake karanta a karatu da shi a sallar wutiri. Ya kama daga Abdullahi ibn Abbasin yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin karatu a sallar wutiri, wato a raka'a ta farko yana karanta subhana rabbikal a'la, a raka'a ta biyu karanta qul ya ayyuhal kafiruna, a raka'a ta uku kuma ya karanta qul huwallahu ahad. Kowace sura fa yana karanta ta a raka'a ɗaya kawai, ba wai haɗawa yake guda uku ya karanta su a raka'a ɗaya ba. Yace Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da aka rawaito a wannan babin daga Sayyidina Ali da Aisha da Abdurrahman ibn Abza, ya karba daga Ubayy ibn Ka'ab, an rawaito kuma daga Abdurrahman ibn Abza daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da fadar Ubayy ibn Ka'ab ba. Abu Isa Tirmidhi yace haƙiƙa an rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi karatu a wutiri a raka'a ta uku, ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas da kuma qul huwallahu ahad. Abinda mafi yawan ma'abuta ilimi suka zaɓa tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka zo bayan su shine a karanta subhana rabbikal a'la a raka'a ta farko, a karanta qul ya ayyuhal kafiruna a raka'a ta biyu, a karanta qul huwallahu ahad a raka'a ta uku. Ya karanta a kowace raka'a daga wannan wutirin nasa a raka'a ukun da sura ɗaya daga surorin nan. Basriyu Abdulaziz ibn Juraij yace mun tambayi Aisha da me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wutire, sai Aisha tace ya kasance yana karanta surar subhana rabbikal a'la a raka'a ta farko, a raka'a ta biyu ko ya karanta qul ya ayyuhal kafirun, a raka'a ta uku ko ya karanta qul huwallahu ahad da falaq da nasi. Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa amma garibi ne, bai zo ba sai ta wannan fuskar. Yace Abu Isa Tirmidhi yace Abdulaziz da aka ambata a nan shine mahaifin Ibn Juraij mutumin Adawu. Ibn Juraij sunansa Abdulmalik ibn Abdulaziz ibn Juraij, wannan yana cikin manyan malaman hadisi wanda suka fara littafi a hadisi, domin ana ganin cewa shi ne farko wanda ya yi littafi a hadisi a Makka. An ce ya wafati hijira na shekara 150. Haƙiƙa Ibn Sa'id al-Ansari ya rawaito hadisin nan daga Amratu daga Aisha daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babin abin da ya zo game da yin alkanutu a sallar wutiri, wato abin da Hanafiyawa da Hanbaliyawa suka tafi a kai, domin su suna ganin wajen yin alkanutu sallar wutiri, ba sa yin wutiri a sallar asuba, ba sa yin alkanutu a sallar asuba sai dai su yi a wutiri. To yace Hassan ibn Ali, Allah dagare shi, ya ce Allah dagare su, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mun wasu kalmomi cewa ringa karanta su duk sanda nayi sallar wutri. Kalmomin su ne Allahumma adini fi ma hadaita, ya Ubangiji ina roƙonka ka shirye ni a cikin waɗanda ka shirya, kai min rangwame a cikin waɗanda kai wa rangwame, ka jibinci lamarina a cikin bayinka da yake ka jibinci lamarinsu. Duk wani abu da ka hore min shi to ka sanya min albarka a cikinsa. Ya Ubangiji ina roƙonka ka kare ni daga sharrin duk wani abu wanda ka hukunta shi, domin ya Ubangiji kai kadai ne mai yin hukunci ya zartar kuma da hukuncin nasa, ba wanda ya isa ya zartar a kanka. Wa innahu lamarin da sha'anin la zuluman walita, wanda duk ka jibinci lamarinsa ba yadda za a yi ya tashi kaskantacce, duk wanda ka jibinci lamarinsa shi ne maɗaukaki. Ya Ubangiji alherinka sun yawaita ka ɗaukaka. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Sayyidina Ali. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa, ba mu san wannan hadisin ba sai ta wannan fuskar, daga hadisin Abul Haura Sa'di. Sunan Abul Haura Sa'di Rabi'atu ibn Shaybana. Ba mu san wani abu ba game da yin algaruta a wutri daga manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yake ya fi kyau daga wannan hadisin na Sayyidina Hassan. An samu bambancin fahimta tsakanin malamai game da yin hukka alkanutu a sallar wutri. Abdullahi ibn Mas'ud ya ga cewa a yi alkanutu a sallar wutri hissanati kulliha, duk sanda za a yi wutrin ko a shekara ba sai lallai watan Ramadan ba. Ya zaɓi cewa a yi alkanutun kafin a yi ruku'u. Akan wannan ne wasu daga malamai suke, akan haka Sufyanu Sauri yake, da Abdullahi ibn Mubarak, da Ishaq ibn Rahawayhi, da malaman Kufa su Abu Hanifa. Hakika ruwaito daga Sayyidina Ali dan Abi Dalib cewa shi Sayyidina Ali ya kasance baya yin alkanutu sai a rabi na ƙarshe daga watan Ramadan. Ya kasance yana yin alkanutu bayan ruku'u. Hakika wasu malaman sun tafi izuwa cewa a yi alkanutu a rabi na ƙarshe daga Ramadan kuma bayan ruku'u. Akan wannan Imami Shafi yake da Imam Ahmad, shi Imami Shafi yana ganin a yi alkanutu a sallar asuba, amma a wutri ya ce kada a yi alkanutu sai a rabi na ƙarshe na watan Ramadan, sannan ne a yi alkanutu. Malikawa ko gaba ɗaya ba su ga yin alkanutu a sallar wutri ba. Babin abin da ya zo game da mutum da ya yi bacci bai yi wutri ba ko ya mance yin wutri. Ya karba daga Abi Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri Allah ya dagare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bacci bai wutri ba ko ya mance wutri to ya sallace shi ya zo da wutrin duk sanda ya tuna ko sanda ya farka daga baccinsa. Cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato hadisin wannan isnadin na biyu mursali ne, dan Zaid ibn Aslama ba sahabi bane, yana cikin tabi'ai, bawa ne na gidan Sayyidina Umar aka yanta shi ya zama yana cikin manyan malamai. Imam Malik ya karba hadisai da yawa a wajensa. To Annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce wanda ya bacci bai wutri ba ya sallaci wutrin ko da bayan alfijir ya fito ne. Iza asbaha nan ana nufin bayan fitowar alfijir. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan mursalin yafi inganci daga muttasilin na farko, wacce na farko an kawo shi muttasili da ambata Abni Yasarin da Abu Sa'id al-Khudri, wannan ko an kawo shi mursali galiban an samu ta'aruri tsakanin irsali da ittisali, akan yi hukunci ga ittisali, amma anan aka yi hukunci yanda shi Abu Sattarm zai tafi ya tafi akan cewa shi mursalin shine ingatacce ba muttasilin ba. Abu Isa Tirmidhi yace
sami'tu Aba Dawud sijizi,
naji Aba Dawud sijizi yana nufin Sulaiman ibn al-Ashas mai sunanu Abi Dawud din nan, wato shi Abu Dawud ya girma Tirmidhi da shekara 7, domin shi Abu Dawud an haife shi jilana da shekara 202, shi ko Tirmidhi 209 aka haife shi, kuma wato Abu Dawud ya riga Tirmidhi mutuwa da shekara 4, shi yasa ya fi shi dadewa a duniya, shi ya wafati ne 275, shi Abu Dawud wato ya shekara 73 a duniya, shi ko Tirmidhi 279 ya wafati shekaru 70 yayi a duniya. To yaqulu naji Abu Dawud yana cewa
sahabu Ahmad bin Hanbal
da tambayi Imam Ahmad duk a masu littattafan nan guda 6